الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya sake hada mu wannan rana ta litinin wanda yau daya ga watan ko kuma bakwai ga watan 11 hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1435 wanda kuma ya dace da 1 ga watan 9 miladiya 2012 wanda wannan shine darasin mu na 12 a cikin wannan littafi namu mai tarin albarka Nabiyur Rahma Siratun wa Durusun wa Ibar wanda idan ban manta ba darasin mu da muka yi na wancan lokaci mun kammala ne wato mun kammala bayani akan ad-da'watu sirriya abin da ya rage mu ambaci fa'idodi da suka shafi ita wannan marhala din yace min fawaid hadhihi almarhala yana daga cikin fa'idodi na wannan mataki ma'ana matakin kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala aboye wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi to daga cikin fa'idodi mawallafi ce min fawaidi domin a nuna ba iyakar abin da ya ambata su kadai ne fa'idodin ba wani ma idan ya zo zai iya samu waɗansu abubuwa wanda suka ninka wannan yace an fi ilhamillahi ta'ala a cikin kinsawa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ga manzon sa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi an yabda bid'awati sirran cewa ya soma kira zuwa ga Allah a boye to wannan kinsa tunani da Allah ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin wannan ta'liman wa irshadin akwai ilmantarwa akwai kuma shirirwa lidduati ga dukkan masu kira zuwa ga Allah fi kulli zamanin wa makanin a kowane lokaci a kuma kowane wuri a cikin wannan akwai ilmantar da su da shariyar da su ila mashru'iyyatil akhdh bil hayta a cikin shar'anta riqo da ainifin kaffa kaffa wal asbabi adh-dhahira da kuma sabubba wanda suke na karara ma'ana Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi kadai ne a wannan lokaci kwal tal wanda yake ainihin ya san umarnin Allah iyaye da kakanni da tattabakun sun tashi ba su san komai ba sai bautar gumaka to yanzu yanda ya zama shi kadai Allah ya sanar kawai shikenan sai ya zo ya kwalla a cikin mutane ba tare da ya samu goyen bayan ko da mutum ɗaya ba yana fitowa daga kogon Hira da aka ce da shi ya ayyuhal muddathir kun fa anzir kawai da ya zo sai ya rangada ba tare da kowa ya shigo addinin musulunci ba ba tare da kowa ya fahimce shi ba to lalle za a kwashi yan kallo da ma hatta mutanen cikin gidansa to amma Allah sai kinsa masa cewa so makiran a boye to a cikin wannan akwai shiryarwa da duk wani wanda zai kira zuwa ga addini a kowane lokaci kuma a kowane wuri a wajen shar'anta riko da yin kaffa kaffa da kuma sabuba wanda suke bayyanannu yace wa ma yuqarriru tafkiru da kuma dukkan abin da tunani yake tabbatar da shi wal aqalu salim da kuma lafiyayyen hankali min al wasa'il na daga tafarkai da kuma hanyoyi allati yanbaghi an tuttakhadha wanda ya kamata a rika min ajril wusuli ila gayati da'wa domin a isa ƙarshen buƙatar da ake da ita na kira zuwa ga Allah wa ahdafiha da kuma ainihin manufofin da ake da shi na kira zuwa ga Allah. Duk lokacin da ya zamo kai kadai ka fahimci wani abu, to kada ka zo ka kwalla wannan abun a cikin mutane, ka zo ka rangado shi a cikin mutane, mutanen da kake zaune da shi yau da kullun kun ba san wannan abin ba. Yanzu misali, sai a ce limami ne gashi yau ya je yawo karatu, awamun nas su ne mamunsa shekaru da shekaru, suna ta yin waɗansu abubuwa wanda su iyaka iliminsu wannan abin, to shi sai ya je ya fahimci wasu abubuwa na daidai. Da can sun gamsu da shi, limaminsu ne, muftinsu ne, malaminsu ne, duk abin da ya yi suna ganinsa kaman wahayi, dama su riga sun san abin iyaye da kakanni. To shi ke na sai ya je sai ya karo ilimi akan waɗansu abubuwa masu zurfi da ba su sani ba, yana zowa in yace zai soma wannan, sai a ce to tafiyan nan da ya yi Yahudawa sun saye shi, saboda haka duk kowa sai ya fashi. A ce ai dama, wanda ce ai dama ne, ina ganin take-takensa shiru dai ne, duk irin wani ba abin da ba za a faɗa ba. To shi ya sanya duk lokacin da ka san wani abu na addini, musamman wanda ba wajibi ba, abin da bai wuce mustahabi ba ko ja'izi, kuma mutanen ka ba su san wannan abubuwan ba, to kada ka zo ka rangada shi a cikin mutane. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama me yake faɗa wa Aisha, yace ba dai don mutanen ki sababbi bane a musulunci, da na rushe Ka'aba na ma yadda ita a bisa asalin foundation ɗinta wanda Ibrahim alaihi salam ya gina ta. To amma Qurayshawa haka suka tashi, kabilan an kabir haka suka ganta, da zarar manzon Allah ya rushe Ka'aba ce zai gyara, to ya rushe da awassa ma gabaki daya, ba za su karba ba. To shi ya sanya akwai buƙatar bin abubuwa a hankali, kuma ya zama mataki bayan mataki. Fa'ida ta biyu, anna sirriyata da'wa, malam yace sirran ta kira zuwa ga Allah marhalatun wani mataki ne, iqtadatha dhurufun muayyana, wani hali sananne ya hukunta ai haka din, kuma shi wannan halin sananne wanda ya hukunta ai haka, yumkinu an tatakarrar, zai iya yiwa wannan ya sake nanatuwa ya maimaito, fi asrin min al-usur, a kowane lokaci daga cikin lokuta, kowane zaman daga cikin zamuna, wa fi dawlatin min ad-duwal, da kuma wata ƙasa daga cikin ainihin ƙasashe. Malam yace mithlad duwal shiyu'iyya, kaman ƙasashen ƴan gurguzu, allati la tasmahu lil muslim, wata bata baiwa musulmi dama, bi mumarasati ayyi nashatin da'awiyyin islami, na ya tashi ya rungumi duk wani aiki na kira zuwa ga addinin musulunci. Yanzu mutumin Rasha ko mutumin China sai ya zo Makka ko Madina ko wata ƙasa ta Larabawa ko ta musulmi, zo ya karanta addini kakkaf garinsa ba a musulunci, sai ya zo ya koyi musuluncin. Kun ga yanzu ba zai je ya zo ya gina masallaci ya yi doguwar hasumiya ya rangada kiran sallah ba. An masa mai sauki a ce ya taɓa wannan tafiyar da ya yi, kansa ya kwance a ce za a je a kashi sakatiri, za a yi kaza, za a yi kaza. In ba ta zo masa da sauki ba, a ce to shikenan, amma je a daure shi, daure rai da rai, zai gurɓata tunanin mutane, zai yi kaza. Saboda haka sai ya zama fulanin din da yake da shi an rushe shi rana ɗaya. To saboda haka a shikenan wannan da'watu sirriya, kada mu ce ta takaitu a iya lokacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, ta iya yiwuwa hatta a ƙasar ka ta haihuwa a lokacin da ya zama abubuwa sun canza, ta iya yiwuwa a wani wuri daga cikin garuruwan da da ana yi a bayyane, amma sai wani hali ya sanya dole sai dai a koma a yi a sirri, sai an yi ta ƙarƙashin ƙasa, an samu mutane da yawa da suka ba da haɗin kai, to daga nan kuma sai a zo a ƙwalla, saboda akwai tabbacin cewa akwai wanda za a iya tafiya tare da su. Sai ke cewa fayyattara, saboda haka dole mutum ya buƙatu ya tilastu ila an yastakhfiya bidinihi, yana ɓoye addininsa hatta ya tamakkan, har sai ya samu ainihin gindin zama. Kenan duk lokacin da mutum yake musamman garin da ake yaki da addini shi ya dai fahimci addinin kada daga zuwa kawai ya baje buzunsa ya fundo su Bukhari da Muslim yace a zo ai karatu a fara kiran abokananka na kusa kana musu tayin addinin musulunci kai mu wannan tayin addinin ka gamsar da shi ya baka hadin kai ka kira wancan aboye shi ma ya baka hadin kai kafin ka sai menene wannan in shekaru sai kaga za samu mutun daga 10 20 30 sai kai ku 100 sai ya zama in ma wani abu ya taso to wasu za su yi uwa su yi makarbiya sai sun ga an yi sarbin din wannan abin to saboda haka shi yasa kun ga Allah yake ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana kuna da abun koyi kyakkyawa a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya duk abin da manzon Allah ya zaka samu akwai abun koyi a ciki shi yasa karatun sira babu abin da yake ladabtar da mutum yasa ya fahimci addini da rayuwa kaman karatun sira domin kaman ana baje maka kolin ga manzon Allah nan ga sabon irin yadda suka rayu kaga nan ne kamata ka dauki dukkan abun koyi da ya kamata ka koya yace summa yuqulu nashatahu bainal mala sannan sai ya bayyana ainihin wannan aiki nasa a tsakanin al'umma annashat wato shine kaman ka ce karsashi to amma anan sai dai ka ce ka fasara shi da aiki ma'ana ya bayyana wannan aiki nasa tsakanin mutane yace wa huwa amrun yuqaddaru bihasabi dhurufil bi'a kuma shi wani al'amari ne da ake gwargwaje shi wato da gwargwadon halin su wannan society din allati ya'ishuha almuslim wanda musulmi yake rayuwa a ciki ma'ana ba abu ne da za a iyakance maka a ce to shi da'awa sirriya tunda an ce manzon Allah ya yi ta a shekara 3 ko kuma ainihin a shekara 4 a wata fadar to kai ma in zaka yi da'awa sirriya ka tauce shekara 3 ka tauce ka huda a ya danganci yanayin zamantakewarka idan boyewar ta wata 6 ta isa ka gamsu mutane da za su iya baka haɗin kai sun baka ka iya zuwa ka fasa kwai idan da za ka yi shekara 10 ka ga cewa in tsirarin mutane ne wanda ba za su iya kaiwa a za iya kaiwa gaci da su ba to haƙura dai ka ci gaba da boyewar har sai ka ga bukata ta biya to shi yasa ke ta al'amari ne wanda ake gwargwaje shi da gwargwadon yanda yanayin zamantakewa take wanda shi musulmi yake rayuwa ainihin a ciki to kun ga bayan Allah wannan yanda daga cikin abin da ake kira fiqhud da'awa kira zuwa ga Allah akwai littattafai wanda malamai suka rubuta ko dai da sunan fiqhud da'awa ko asalibud da'awa irin wato nau'uka da kuma salo-salo na kira zuwa ga ainihin addinin Allah ko kuma yadda zaka fahimci ka kira mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala dan idan baka fahimci yadda ya kamata ka kira ba maimakon ka gina sai ka zo ka rusa kuma alhamdulillah duk wannan littafin idan ka bi su zaka samu qur'ani ne hadisi ne maganganun magabata ne da su ainihin aka istishhadi sai malikita as'ilatun lil muraja'a ga wasu ɗan tambayoyi nan domin muraja'a yace udhkur maratibad da'awa ka ambaci matakan kira zuwa ga Allah matakanat marhalatun marhalatu sirriyatid da'awa yaushe ne matakin oye kira zuwa ga Allah ya kasance wa ila kam sana kuma zuwa shekara nawa ne tambaya ta uku yace udhkur awaila man dakhalu fil islam ka ambaci na farkon wanda suka shiga addinin musulunci na hudu udhkur man aslama min al mawali ka ambaci wanda suka musulunta daga cikin bayi fi hadhihi al fatara a wannan zango din na biyar ma hiya fawaidu hadhihi al marhala wani irin fa'idodi ne aka samu a wannan zango na kira zuwa ga Allah a boye to sai ce marhalatul jahri bid da'awa mataki na bayyana kira zuwa ga Allah mataki na fasa kwai روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الامام البخاري الله يجن كاي اغريشي يا رويتو حديثي daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa قال سيتي لما نزلت yayin da wannan aya ta sauka inda Allah ke cewa anzir ashirataka alaqrabin ka gargadi danginka mafiya kusa ce aya wato ainihin a cikin suratul shu'ara wannan ina ga zai zama kuskure ko a ce 314 domin suratul shu'ara 200 ne nake gani da 26 ma ko 200 ce da 26 ayar ga baki da to saboda haka dai ina ganin ko 214 ke nufi ko mai kwada duba masa ba amma dai wannan rakamin ayat kuskure ne to yayin da aka saukar da wannan aya sa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ala safa sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya hau kan dutsen safa faja'ala yunadi sai ya ci gaba da yin yekuwa ya bani fihir ya ku kabilan gidan fihir ya bani adi ya ku jama'an gidan fihir malin yace li butuni quraishin ya ambata wannan a cikin kabilun quraishawa butun jam'in na batan wato a ce ya'yan gidan wane ya'yan da suka fito tsatsan wane to sunan kitabu butuni quraish hatta jitama'u duk sai da suka haɗu ga baki ɗaya a wannan lokaci ƴan gidajen dama ƴan rukuni ne kewaye da Ka'aba ba nisa dutsen Safa kuma kowa ya san shi ba shi nisa da Ka'aba kafin a sassake shi dutse ne wani idan ka hau to in kai yekuwa kowa zai iya jin ka a cikin kewayen Makka to Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hau kan wannan dutse sai ya kwalla masa kiraye yekuwa saboda haka duk sai suka taru faja'ala ar-rajul sai mutun ya kasance idza lam yastati an yakhruja idan ma bai samu daman ya fito ba arsala rasulan sai ya aiko dan sako li yanzura mahu domin ya ga me yake faruwa faja'a abu lahabin sai abu lahab yazo wa quraishun da quraishawa faqala anan malan sai an yake bance abu lahab da ambato sannan yace da quraishawa domin ya nuna mana cewa kusa tanka da mutum idan dai kuka saba a fahimta to ba lalle bane wannan kusa tan yi amfani a daidai wannan lokaci domin kun ga Abu Lahab dan wane ne dan Abdul Muttalib ne dai daga cikin ƴaƴayensa ne guda 10 wane a wajen Abdullahi to saboda haka sai yazo tare da sauran Qurayshawa faqal sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace ara'aitakum yace ku bani labari law akhbartukum anna khaylan bil wadi da a ce zan ba ku labari cewa akwai wasu dawakai da suke wannan kwari ma'ana kwarurukan da suke Makka saboda mun san Makka zagaye take da kwaruruka da kuma tuddai yace to da a ce na ba ku labari cewa khailan dawakai na mahara suna a cikin wancan kwari turidu an tughira alaikum suna nufin su kai farmaki akan ku akuntum musaddiqi shin za ku gaskata ni idan na faɗa muku wannan qalu na'am suka ce tabbas ma jarrabna alayka illa sidqan bamu taba samun wani abu tattare da kai ba sai gaskiya bamu taba gwada ka ba muka ga wani abu sai gaskiya qala sai yace fa inni nadhirul lakum to ni mai gargadi ne gare ku baina yadai azabin shadid kafin zuwan wata azaba mai radadi faqala abu lahabin sai abu lahab yace taballaka sa'iral yawm adarallahu ajarana in kace mutun taballaka kaman kace da shi tir da kai ko Allah wadanka ko kai tanka ko kuma wani wato zagi ma mai nauyi ali hada jama'atana kai yanzu saboda wannan ka tara mu ma'ana da mutuncin mu da darajar mu da komai saboda wannan zaka tara mu mana kasaitarsa ta kai yadda ba za a ce masa Allah ya ce ai kaza ko kuma a bar kaza ba har yanzu akwai masu irin wannan kasaitar kai asuwa kai newa ka ce masa wai Allah ya ce kaza ya ce a bar kaza kai asuwa jarin nawa gare ka kana da fili nawa gare ka Abuja sannan har ka zo ka ce kaza kaza da sauransu waye matsayinka waye san ka a garin kai masu irin wannan tunanin wanda zai faɗi magana aji to sai wanda shi ma lissafinsa ya haɗu amma kai lissafin ka bai ma kamo hanyar haɗuwa ba to shine kuma zaka zo ka ce wai Allah ya ce ayi kaza ko a bar kaza fa nazalat sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke wa na fa nazalat sai ta sauka ita wannan tabbati yada abi lahabin watab in kuka duba usulubin qur'ani bai fai ambato suna karara ba sai dai ya ambaci sifofi duk kafircin Abu Jahal duk fitsararsa Allah bai ambaci sunansa karara a cikin Qur'ani ba sai dai ishara a cikin waɗansu tasarrufat nasa. To amma Abu Lahab, domin Allah ya nuna cewa ya tambade ya lalace, sai ya ce tabbati yada Abi Lahab. Malamai suka ce an yi ishara zuwa ga hannaye, ana nufin gabaki ɗayansa, shine al-isharatu ko kuma abun istimalul adna daratan ila'ala. An yi wato duni zuwa ga ɗan abu kaɗan, amma gabaki ɗaya ke nufi, ko kuma ana nufin a ambaci wani ɓangare, ana nufin gabaki ɗaya. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, kaga ba wai fuskokin kadai ba, duk jikin gabaki daya. Wa wujuhun yawma idhin alaiha gabara, me yasa aka yi amfani da fuska? Saboda ita ce asharful makan indal insan. To nan kuma an ambace hannu domin duk wani tsoro wuri da tanadi, duk abin da za a yi da hannu ake yin sa, duk wani abubuwa na ci gaban rayuwa hannu shi yake samar da shi. To idan aka ce hannayen mutum sun tambade sun lalace, ma'ana shi ma ya tambade ya lalace. Allah ya ce ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dukiyarsa ba za ta ije komai daga barinsa ba, haka nan abin da ya tara. Wannan yana daga cikin mu'jizojin Alkur'ani. Allah in ya faɗa abu babu canji. Da a ce Kur'ani ba zancen Allah bane ba, Abu Lahab sai ce to ni ko bari in gani, in ce ko tsinuwar da kausa sawar dan ba shigo musulunci ba, to bari in shigo musulunci, da sai shigo musulunci. To in ya shigo, to ina matsayin tabbata da Allah zai magana ta tashi? Allah ba zai tashi ba. To nan domin Allah ya nuna shine Allah din, ba da sifa yi amfani ba, sai aka tsine masa aka ce dan wutar ne shi da matarsa, kuma suka cika ba imani. Da a ce dan adam zai iya ƙaryata wahayi, to da sai Quraisha su taru su ba shi shawara cewa to dan ma ka ƙaryata Muhammadu, ka shigo musulunci kai da matarka, ku yi kalmar shahada, kuma ku yi komai tare da shi. Muga wannan aya kuma ya za a yi da ita. Wane mutum? Ai zakatun a hannun Allah subhanahu wataala suke, duk abin da ya faɗa babu canji a ciki. Amin. Warawal Bukhari wa Muslim, Bukhari da Muslim sun rawaito hadithi an Abi Hurairata radiyallahu an, daga sayyidina Abu Huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi, ƙala yace qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya tashi, hina anzala Allahu azza wa jal, yayin da Allah mabuwayi madaukaki ya saukar da wa andhir ashirataka alaqrabin, ka gargadi dangin ka mafiya kusa ce. Kala sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace ya ma'ashara quraish, ya ku taron quraishawa, ishtaru anfusakum, ku fanshi kawunan ku, la ughni ankum min Allahi shay'a, ba zan ije muku komai daga barin Allah ba idan ba ku yi imani ba gobe alkiyama. Ya bani abdi manaf, ya ku yan abdi manaf, la ughni ankum min Allahi shay'a, ba zan iya ije muku komai wato daga barin wa wajen Allah ba gobe alkiyama. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, ya ce ya kai Abbas dan Abdul Muttalib, la ughni anka min Allahi shay'a, ba zan iya ije maka komai wato a wajen Allah ba idan baka yi imani ba. Ya Fatimatu binta Muhammadin, ya ce yake Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, salini ma shiti min mali, ki tambaye ni abinda kika so na dukiyata, la ughni anki min Allahi shay'a, ba zan ize maki komai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba. To na'am wa ya safiyata ammata rasulillah, yace yake safiya goggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki min Allahi shay'a, ba zan ize maki komai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba. Sannan sai ce wa ya Fatimatu binta Muhammadin, salini ma shi'ti min mali, la ughni anki min Allahi shay'a. To wannan akwai tsokaci da ya kamata mu kalla. Abu na farko kafin mu je a cikin fa'idodi da malam zai ambata, cewa kai mai kira zuwa ga Allah, ka fara da wanda suke na kusa-kusa zuwa gare ka, ‘ya’yanka, matanka, abokanka, maƙotanka, wanda zai iya saurarar ka, faɗa masa gaskiya, ka nuna masa daidai, domin waɗannan su ne masu nauyi tattare da kai. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ba daidai bane kai ka iya tsarki, ka iya karatun Qur'ani, ka iya sallah, matan ka da yayanka ba su iya ba, wannan ba daidai bane ba. Ya kamata ka so masauke nauyi tattare da su, sannan kuma ka matsa a cikin dangi wanda za su iya sauraron ka. Kun ga manzon sallallahu alaihi wasallam sai ya soma da Qurayshawa, daga nan a cikin Qurayshawan sai ya kebance ayyan Abd Manaf, kuma daga nan sai ya kebance Abbas wanda yake baffan sani. To tsokaci na biyu a wannan gabar masu limamai 12 yana daga cikin abin da suke kawo na shubha, cewa anan me yasa manzon Allah bai ambaci Zainab ba, me yasa bai ambaci Ruqayya ba, me yasa bai ambaci Ummu Kulthum ba, sai kawai yace ya Fatima ta, saboda haka kenan ashe ita ce tilo yarsa. Duk dan Shi'a aqidarsa da Ruqayya da Zainab da Ummu Kulthum ba ayyan manzon Allah bane, saboda haka ba sa cikin lissafin sa, kan baka kawo masa su balanta na ƴaƴan su. Rushe wannan da gaske akwai rushe darajar Sayyidina Uthman, tunda ya auri Ummu Kulthum ya kuma auri Ruqayya. To saboda haka idan aka rushe ayyan manzon Allah ne, to kaga shikenan lantan a ce masa zunnure ne, ba bai taso ba. To anan la'akarin da ya kamata mu yi ainihin a wannan gabar, abin da farko shi Abbas baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, Abdul Muttalib yana da ƴaƴa 16, maza 10, mata 6, wanda kamar yadda malaman sirra ma suka ce ita Safiya ba ɗakin su ɗaya da Abdullahi ba, da Abdullahi, da Abu Talib, da Az-Zubair, da sauran mata 5, duk ɗakin su ɗaya. Fatimatu binti Amr ita ce mahaifiyarsu. To amma ya kai manzon Allah ya ambaci Safiya, wacce ba ɗakin su ɗaya da ainihin Abdullahi ba. Yayin Abdul Muttalib mata akwai Ummu Hakim wacce ake kira Al-Bayda, sannan akwai Atika, akwai Umayma, akwai Arwa, akwai ina jin Zainab, ko wace ce, haka dai su 6. To amma manzon Allah sai ya ambaci Safiya ita kadai, kuma a lokacin ba ta shigo addinin musulunci ba, shi ma Abbas din bai shigo addinin musulunci ba. Inda a ce a Madina ne manzon Allah ya wannan, sai a ce ya kebance Abbas da ambato saboda ya shigo addinin musulunci. To me yasa idan ka ce ai ya ki ambatan Ummu Kulthum, ya ki ambatan Zainab, ya ki ambatan Ruqayya, dan ba ayansa bane, sai mu ce to kenan yanzu da Abu Talib, da Hamza, da Zubair, da Nizar, da Asad, da duk sauran ƴaƴan Abdul Muttalib, manzon Allah ya yi inkarin ƴaƴan kakansa ne, ma'ana baffaninsa ne, shi yasa bai kira su ba, sai Abbas shi kadai. Kaga ba haka bane ba. Abinda malamai suke ta a wannan gabar, abu na farko da Zainab, da Ummu Kulthum, da Ruqayya duk suna gidan aure. Nana Fatima ita ce karamar ya ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, wanda shi Abu Lahab ɗansa da Utba da Utayba su suke aure da Ruqayya da Ummu Kulthum a wannan lokaci, su suke aure da su. To fushin manzon Allah ya shelanta musulunci, ya ce ‘ya’yansa maza su sake ‘ya’yan manzon Allah, su sake su kawai, ya tilasta ainihin aka sake ‘ya’yan manzon Allah sallam. To kaga a nan su wancan suna gidan aure, ita ce take tare da shi kusan yau da kullum, wannan abu na farko kenan. Sannan abu na biyu, za ka samu hatta cikin ‘ya’yan da Allah ya baka da ma matan da za ka auro, ba za ka ji kana masu so iri ɗaya ba, musulunci bai tanadi wannan ba, Allah kuma bai sunnanta wannan ba. Me yasa Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, ba za ku iya daidaita tsakanin mata ku ji yadda kake son kande, haka kake son gwamma, haka kake son lare, ba zai yiwu ba. Sai ka ji cewa ka fi son wance. Allah ya ce walau harastum, ko ka so ka haka ba zai yiwu ba. Me yasa lokacin da aka rawo daga yaƙin Banu Musalat, Amr ibn al-As yake cewa sai na tambayi manzon Allah, wa ka fi so ainihin a duk duniya, yace sai ce da ni Aisha matarsa ce ina Ummu Salama ina Hafsa ina Ramla ina Juwairiya ina da saura kuma Allah sai ce Aisha sai yace minar rijal sai yace Abuha yace thumma man yace thumma Umar bai ambaci ma Ali ba a wannan lokaci yace daga cikin maza yafi son Abubakar sannan yafi son Umar yace fa addar rijal sai ya ambata mazaje to kaga anan ba za ka ce to ai manzo Allah wannan ya nuna kenan baya san duk sauran sahabban ba wannan da yake bace su kadai yake so a'a abinda malibai suka ambata kamar yadda nace ita na Fatima na farko karamar yarsa ce kuma za ka ji cewa jawowa a jikanka da kuma wato tausayinka da yafi karewa galibi akan karamin danka Abdullahi ya riga ya rasu da Zainab da Ruqayyah da Umm Kulthum suna gidan aure ita kadai ce gaban manzon Allah a lokacin sannan kuma ƙara akan cewa a duk ƴaƴansa ba wanda yafi kama da manzon Allah kwabo da kwabo kaman Fatima ka iya cewa ma abin da sai aka samu ta kusan sunan kakarsa ne domin ita Fatima ita ce ta haifi Abdullahi ta haifi Abu Talib ta haifi Zubair ta haifi sauran matan kamar yadda na ambata to sai ya zama manzon sallam wato ainihin yana jawo ta a jika sama da sauran ƴaƴansa na farko da ita ce karama ita ce tafi kasancewa ta da shiho da kullum ina fata mun gane to sannan kuma dan ya nuna cewa har yanzu abin da sake bance ta da ambato duk irin lailan nan da yake mata yana nuna mata kauna ba kuma dalili bane cewa ta yi kwance ta kibin Allah shikenan tunda babanta annabi ne a'a ke tashi ke aiki kaga wannan shine kurin kus da ainihin ake so a nuna musulunci sai ka tsaya kai shi koda babanka waye a matsayi a addinance ina fata mun gane to wannan suna daga cikin ainihin abinda malamai suka ambata a wannan gaba ba wai ainihin nuna cewa ita kadai bace akwai hadisi irin wannan misali lokacin da sayyidina Ali yayin zai aure yar Abu Jahal ya manzon Allah yace yar annabin Allah da yar makin Allah ba za su haɗu gida ɗaya ba yace ko dai Ali ya kyale waccan bazan yi tuna sunanta ba kada ya aure ta gidan Abu Jahal ko kuma ya sako Fatima yace Fatima tsoka ce daga cikin jikina duk abin da yake faranta mata yana faranta mu kaga a wannan munasaba sai ta kama manzo Allah ya faɗi wannan to sannan akwai misali hadisi makhzumiya wanda lokacin da ta yi sata aka zo ana lallami ana banbaki cewa manzo Allah ya yi hannuna ya sanna gida kada yake hannunta kaga sai manzo Allah ya ce da a ce Fatima yarsa za ta yi sata da yake hannunta domin dai ita kadai ce tilo a wajensa a dai wannan lokacin ba zai zo yana ambatan mata ƴaƴansa da suke gidan mazan aure ba kaga ne a shikenan ba wai wannan ya nuna cewa dan ita kadai ce ba a'a saboda da abinda muka fada ita ce ta rage ba ta yi aure ba sannan ita ce karamar ƴarsa sannan ita ce tafi kasancewa a cikin zuciyarsa sama da sauran ƴaƴansa sallallahu ta'ala alaihi wasallama amin amin sai ce min durusi hadhihi almarhala to yana daga cikin darussa da suke cikin wannan mataki inna adama listijabati alfawriya rashin amsa kira na gaggawa li aqaribin nabiy sallallahu alaihi wasallam ga makusatan manzon Allah tsira da amincin Allah su karanta mata a gare shi wa ashiratihi da kuma danginsa ila da'awatihi zuwa ga kiransa la hujjatun qa'imatun wannan hujjatun ne ba hujjata ba ina kuskuren bugu ne inna adama dan shi adama shine ismi inna la hujjatun shine khabar to rashin karba kiran manzon Allah sallam a cikin lokaci wato wanda dangin sa ba su yi ba malam yace hujja ce a yanke ala man yuhawilu akan duk wanda yake ala man yuhawiluna akan duk wanda suke kokarin tafsira hadha din fassara wannan addini na musulunci bi annahu thamaratun min thimaril qawmiyya wai shi wannan addinin musulunci kawai wani dan summarizing ne wato ainihin wani dan dallaki ne yar gasara ce kawai ta kabilanci kawai manzo sallam kasan ƴan tsiranin addini suke ambatan wannan cewa manzon Allah kawai annabin larabawa ne yayi da'awar wannan domin ya kamban matsayin Larabawa. Larabawa ƴan farauta ne, ƙauyawa ne, kidahumai ne, jahilai ne. To ya za a yi kankaro mutanen su shi ma ya zama ana damawa da su? To sai yayi da'awar annabta, Allah ne ya aiko shi, shi ma annabi ne kamar irin annabi Musa. Kenan dan Larabawa su yi kafara da Yahudawa. Akwai magauta addini da suke da wannan aqida. To saboda haka ashe kenan rashin amsa kira da mutanansa suka ki amsawa da farko, ashe wannan hujja ce akan masu irin wannan tunanin. Domin inda dan su yayi, kaga su ya kamata su zamo sahun farko a wajen karba, sai suka zamo sahun farko a wajen yakarsa. Wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wato wanda suke rita wai manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, innama qama bihadhihi da'awa, kawai ya tsayu da wannan kira zuwa ga Allah, litahqiqi makasiba siyadiyya, domin kawai ya tabbatar da wani tsawurwuri na shugabanci, wa maslahiyya, da kuma na maslaha li ummatihi al-arab, ga al'ummar Larabawa, bi wajhin am a dunkule, wa ashiratihi bi wajhin khas, kuma dangin gidansu a keɓe. Ma'ana kawai ya tashi wannan ne domin ya sama masa yanci, ya sama masa shugabanci, kudin shiga ya dunga shigowa, ana girma masu, ana kamba masu, ana shugabantar da su. To rashin amsa kiran da suka ki amsawa ya rushe ainihin wannan da'awar. Sannan abu na biyu yace tabatu'un nasi anid-dukhuli fil islam, nawa da kuma jinkirin mutane ga barin shiga addinin musulunci, la dalilun, malam yace tabbas wannan hujja ce, ala madaku wati tamakkunil adat, a bisa haqiqanin karfin tabbatar al'adu, wattaqalid, da kuma abubuwa da aka gada iyaye da kakanni, fil mujtama'atin lati ta'ishu zamanan tawila, a cikin zamantakewa wadda take rayuwa, ma'ana wacce take kasancewa tsawon lokaci, fil jahiliya, a cikin jahiliyar Larabawa, wa fasadil fitra, da kuma bacin fitra. Ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da addini fes garo farisal, amma aka yi ta gwagwarmaya, aka yi ta kai ruwa rana, sannan a samu mutum ɗaya ya karɓa, shi ma ka samu cewa talaka daga cikin talakawa. Wannan yana nuna tasirin al'adu da suka yi kauci, suka yi tsatsa, suka yi kanta a cikin jahiliyyar Larabawa. Domin kamar yadda malamai suke cewa, mun sha faɗa irin wannan, duk wanda ya shekaru akan al'adu ba safai yake sallama wa gaskiya ya karbe ta ba. Me yasa kake ganin har yau har gobe kira zuwa ga sunna? Idan ka kalli wanda suke bada haɗin kai, ka kasa zuwa ga cewa matasa su ne 90 a cikin 100, kuma ka ce 95 a cikin 100, dattawan ba su da yawa. Shi wannan dattijan ya riga ya saba da kaza tunda ya tashi aka yi saba. Me ya hujja sa ka kawai ya gani wajadana aba ana kazalika fa'alun, shikenan yana ga duk abin da ba wannan abun ba, to sunansa kuskure. Ina ya karanta? A shi ma haka kawai yaji ana yi. To kun ba zai iya barin wannan abin da ya saba ba. Shi sanya ba karimin ga malakatar bane. Wallahi kaga mutumin da ya haura shekara 60 70 ya karbi da'awa ta sunna, kyauta ce, kasur guma daga wajen Allah subhanahu wataala. Hatta zo manzon sallam zaka samu Abubakar da kadan daga cikin masu dan shekaru su karbi da'awa ta musulunci, duk sai dai ka samu talakawa da yara. Shi da ma wani talakan bawan Allah zaka samu, to shi bai aje bai ba wani ajiya ba, me zafi sai ya samu inda za a mutunta shi ga sassauci, ka shikenan kawai sai tafi. To wannan yana nuna ainihin kauce na al'adu wanda ainihin aka gada. Sai ke cewa wai wajihu du'atu wada'an, kuma su masu kira zuwa ga Allah suna fuskantar wani yanayi misla hadha, irin wannan, fil mujtama'atil islamiyya, a cikin zamantakewa ta musulunci, allati ta'ishu fataratan min az-zaman, wadda ainihin ake rayuwa ko ko take kasancewa a wani lokaci na zamani, la tasma'u li sautil haq, wadda ita wannan al'umma, wannan zamantakewa ba ta jin sauti na gaskiya, wala ta'rifu sunan al-huda, ba sa jin sunnoni ko hanyoyi na shari'a, fa inna da'iyata, shi mai kira zuwa ga Allah yuwajahu, sai ya zamo an fuskante shi bistinkarin shadid, da inkari mai tsanani, حتى يسيها بينهم حين يسيه بينهم يين ده ييكوا tsakanin su ma'ana ya kwalla tsakanin su bid'atul haq da kira na gaskiya wa yuhawilu i'adatuhum yayi kokarin dawo da su ila fahimil islamis sahih zuwa ga fahimtar addini fahimta wacce take nagartacciya kenan ashe ba waida ba a yanzu mutum sai ya fuskanci wannan duk lokacin da kace mutane su bar al'adu musamman abinda suka horo suka saba akai to lalle babu shakka sai an kai ruwa rana har yau har gobe zaka samu aje maganan ma wanda suke ba su addinin musulmi nan musulmai ko musulmin ma wanda zaka yi ta jagorori har yanzu zaka samu akwai ladanai da limamai wanda zaka ji ana cewa istingifari goma sha kaza dan Allah haka ne ku ba kun baka isa ka je ka sai istingifari yake cewa ba kai aswa yaushe aka haife ka ma to kuma wani abin da zai ce istighfari 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 yayi shikenan har yanzu akwai masu Allahu akbar ko babu akwai masu ashhadu anna muhammadar rasulullah shin ko zai shaida muhammad manzon Allah ne shin ko zai shaida as-salatu khairun min an-nawm yanzu ko sallah tafi bacci kuma wallahi baka saka gyara masa ba a ina ya karanta haka yaji ana haka yasa ba saboda haka sai dai a kashe tsoho akan daddawar ta kyale shi haka to wannan shine munin mutun ya tashi akan al'adu ba na ilimi ba yana ga duk abin da zaka zo masa da shi to kawai yahudanci ne wannan abin ba gaskiya bane haka zaka ta gani wallahi wani bawon Allah da tito muna tattaunawa da shi kuma shi wallahi ya gaskiyar sa ina cewa mallaka kaga an bata qur'ani abinda muka sani warruhe amma ta rika cewa wadduha ina aka samu wannan hadin kuma wallahi iya gaske sai yake bawon Allah an bata qur'ani duk komai an bata shi a sai wai wa fil akhir ina aka samu wannan adin wa bil lahirati ake cewa adin wannan ina aka samu ta kuma wallahi iya gaske sai yake bawon Allah to haka zaka dinga ganin irin wannan bargaja abin ne da kauye illa man rahimallah Allah ya samu dace to saboda haka dai mai kira zuwa ga addini dole sai ya fuskanci wannan kalubalen duk lokacin da ka zo ka ce ayi addini na sosai wallahi sai ka sha mamaki akwai wani mutum a garin nan da zan so da na ambata shi har yanzu yana da wani matsayi wallahi bawon Allah ne shi da kansa yake fada kuma wato dan wata dariƙa ce daga cikin dariƙoƙi mai zafi kuma akan dariƙar sa yace wallahi laifin malam Abubakar Gumi a ƙasar nan tamu shine yazo ya samu ilimi a cikin tattafai ba a aiki sai yace wannan ilimin a fito da shi a aiwatar a aikata yace wallahi shine laifin sa kuma ina nan yanzu haka a rayi kuma yana sunnar wallahi baya yi yanzu haka al'amari na Allah ne al'amari na Allah ne wallahi shi yake faɗan wannan kenan laifinsa a zo a yi daidai da abin da ake karantawa a cikin littafi kawai ake karantawa amma aka ga abin a waƙin aiki to wannan kuma illa man rahimallah to shi yasa in ka ce kana so a yi daidai sai dai ka toshe kunnen ka rufe idanka abu na uku yace inna fi khususiyatil amri bil inzar a cikin kebantuwa umarni da gargadin al'ashira wato dangi aka ce wa andir ashira takal aqrabin aka kebance dangi aka ce masa gargadi to a cikin wannan isharatan akwai nuni ila darajatil mas'uliyya a bisa matsayin nauyi allati tata'allaqu bi kulli muslimin wa kulli da'iya abin da yake ratayewa ga kowane musulmi da kuma kowane mai kira zuwa ga Allah yace faqad kana ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam domin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance ya tahammal mas'uliyyata tujaha nafsi yana daukan nauyi bangaren kansa ma'ana yana dabbaka abubuwa da Allah ya umarce shi bi wasfi kaunihi mukallafan ta sifar shi dinnan Allah ya dora masa nauyi manzon Allah ba zuwa yake faɗa yace ko ku je ku ne inje in kwanta ba a'a manzon Allah duk abin da yace ayi to shine kan gaba a wajen aikata wannan abu shine sayyidul muttaqin shine sayyidul muti'in duk wani abu wanda Allah yace ayi to manzon Allah shine kan gaba akan wannan bai taba faɗa ba aiki ba duk abin da manzon abu ma mafi wahala shine jihadi
to manzo Allah shine kan gaba kun shaji malamai na fada saboda jarun takan manzo Allah bai hawar da kuma ko doki a yaki alfajar yake hawa sai dai ai mutuwar kasko in yi gaba bai dawowa baya dan manzo Allah nan ba da wasa ake ba duk abin da ya fada gaskiya ne to saboda haka manzo Allah shi ya fara daukan wannan nauyi kankin kansa ta kasancewa shi din nan abin dora ma nauyi ne sannan yace wayatahammaluha tujaha usratihi wa ahli kuma ya dauki wannan nauyin na sakon Allah zuwa ga mutanen gidansa da kuma ainihin dangin sa bi wasfi kaunihi rabba usratin ta fuskan kasancewa shi yanzu shine ma ubangijin wannan tafiyar ma'ana shine shugaban tafiyar gabaki daya shine nauyin yake kansa koda akwai kakanni da iyaye to yanzu shine shugaba sannan wala asirati qurba kuma shine ma'abucin kulla wato abin nan kulla zumunci manzo sallam shi duk inda zumunci yake na kokarin kulla shi asira wato shine alaka ta zumunci asira qurba wato alaka ta zumunci thumma kana yatahammal mas'uliyya kuma ya kasance yana daukan nauyi na wannan sako tujahan nas bangaren mutane kullihim gabaki dayan su bi wasfi kaunihi nabiyyan wa rasulan min Allah azza wa jal ta sifan kasancewa shi annabi ne manzo daga Allah subhanahu wa ta'ala kenan manzo sallallahu in ka duba sifofi uku gare shi ya aikata shi kankin kansa ya kira dangin sa na kusa a matsayin sa na shugaba sannan kira duniya gabaki daya to sai malaiki ta wayeshtari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam fil ula kullu mukallafin to duk wani baligi mai hankali yayi tarayya da manzon sallam a cikin wannan abubuwa uku da muka ambata to abu na farko me abu na farko da muka ce ya tahammal mas'uliyyah tujaha nafsihi bi wasfi kaunihi mukallafan da kai da ni da kowanne gama garin mutane to yayi tarayya da manzon sallam a cikin wannan dole ne kai tsarki dole ne kai sallah kai azumi ba wanda zai wakilce ka a wannan bangaren dole ne ka ji tsoron Allah dole ne kai tauhidi na babanka bai wadatar da kai ba na danka bai wadatar da kai ba na dan uwanka bai wadatar da kai ba dole in dai kai musulmi ne to ba za ka ce yo aini ba malamin fatawa bane ba a'a dole ka san abinda addinin ka ba zai tsaye ba sai da shi sannan yace wafi thaniya kuma wato abin nan yana haduwa tare da manzon sallam kullu sahibi usra duk wani mai gida anan kuma shi zai tarayya da manzon Allah a gaba ta biyu ma'ana kai yanzu ba kai kadai bane kake kwana a shago akwai iyayenka akwai matanka to yadda manzon Allah sallam ya sauke nauyi bangaren iyalan gidansa to kai ma wannan nauyin yana nan yana jiran ka sai ka sauke shi wafi salisa kuma za su yi tarayya da manzon Allah sallam a cikin gaba ta uku al ulama wal hukam malamai da masu hukunci wannan nauyin su ma ya hau kansu ma'ana idan kai malami ne yanda wancan abubuwan uku suka hau manzon sallam to kai ma sun hauka ka gyaru kai kankin kanka ka gyara gidanka kuma ka gyara waɗanda za su iya karban kiranka zuwa ga Allah ka sauke wannan nauyin sannan masu mulki su ma wannan abin yana kansu daga cikin nauyi na masu mulki akwai tsare addini akwai ba addini ainihin kariya da masu addini to sai kita as'ilatun lil muraja'a ga ɗan tambayoyi nan domin muraja'a yace mata bada annabi sallallahu alaihi wasallam bi da'wati jaharan yaushe ne manzo tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata gare shi ya soma kira a bayyane ma mawqifi abi lahabin min da'wati annabi sallallahu alaihi wasallam me matsayin abu lahab dangane da kira da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ga Allah udhkur ma ta'rifuhu ka ambaci abinda ka sani min durusi hadhihi marhala na darussan wannan mataki to sai gaba ta gaba mawaqiful mushrikina min da'watin nabi sallallahu alaihi wa sallam matsayin mushrikai da irin matakan da suka dauka dangane da kira da manzon sallam yayi zuwa ga addini abinda ya kamata mu fada anan kafin ma mu shiga ya kamata kowane musulmi ya sani abinda yake yadawa cewa addinin musulunci ya yadu da kansakali ba gaskiya bane addinin musulunci ya yadu da da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga kansakali lalura ce duk wanda kuka manzo Allah daga masa kansakali to tsayuwar gwamin jaki yayi a gaban da'awa in yayi wannan to sai ya ji a jikinsa amma duk wanda bai tsaya gaban da'awa manzo Allah ba ruwansa da shi ba karebin da mu ai ga yahudawa nan ga nasarawa nan ayi alƙawarin zaman lafiya su yahudaji su nasaranci manzo Allah bai tsangwame wanda gaske su ba amma wanda ya tsaya yace shi ba zai bi sakon Allah ba kuma ma zai hana idan sakon Allah to sune manzo Allah ya fito na fito da su ashe kenan asali shine addu'atu bil kitabi was sunna daga kan saka lila lura take sawa ayi shi ka karanta duk wani jihadi da manzo Allah yayi ko dai ka samu cewa ramuwar gayyan abinda aka yi wa musulmi ne kuma da umarnin Allah ko ka samu suna shirin yi wa musulunci farmaki a riga su duk irin wannan ne amma manzon Allah salin alun yaje ya samu mutane kai masa farmaki manzon Allah bai taba wannan ba to saboda haka kenan ya zama ji matsayin mushrikai dangane da da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bare yace inda ma ra'at quraish yayin da quraisha suka anna ta'thira hadhihi da'wa ta'thirin wannan da'awa lam yakun mahdudan bai kasance iyakantacce ba kama kana alhalu kaman yanda hali ya kasance ma amanda tare da wanda ya kira ila nabdil asnam ya zuwa ga watsar da gumaka qabla muhammadin sallallahu alaihi wasallam kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana hatta a jahiliyyar quraishawa akwai wanda suka ga bautar gunki bai dace ba suka yi kokarin hana mutane amma abin bai tafire ba to sai su hakura su bari to su kuraisha suka cewa wannan kiran na manzon Allah da hana bautar gunki ba fa irin na baya bane nashin nan habaka yake burin kasa yake ci gaba yake to da suka ga wannan qamat fi wajhin sai suka tsaya ta wata fuska to marisu shatta asalib suna aikata wato abin nan sallo daban-daban wa wasa'ila da kuma hanyoyi daban-daban at-targhib wa tarhib ko dai kwadaitarwa in dukiya kake so a baka kai shiru ko kuma a kada hantar cikin ka in baka daina ba za ka gane kuranka lisaddihim an hadha at-tariq domin toshe mutane daga barin wannan hanya allazi haddala masalihahum wanda yake barazana ga abubuwa na kyau da tuwar rayuwar su a ganin su sai yace wa min abraza tilkal asalib yana daga mafi abubuwa da suka yi fice na wannan salo da suka dauka al uslubul awwal salo na farko muhawalatu ta'thir ala ummihi abi talib yunkurin yin tasiri ga baffan manzo sallam shine abu talib sai yace kana awwal uslubil laja'u ilayhi farkon salo da suka fake zuwa gare shi huwa muhawalatu ta'thir ala ummihi abi talib shine kokarin su yi tafiri akan ammin manzo sallam shine abu talib hatta yakuffahu anid da'wa domin ya kange shi daga barin kira aw ikhrajihi min himayatihi koko idan ba zai iya hana shi ba to ya fitar da shi daga ba kariyar sa kawai ya ce to na sallama ka tunda ka ki bari ba ni ba ka shikenan tafi ka ji da kanka to suka nemi ko dai wancan ko wannan fa arsalu wafdan sai suka aikata tawaga min ashratihim daga mafiya darajar su littafawudi ma'ahu domin tattaunawa da shi Abu Talib bi hadha al-khusus da wannan abin kebantacce fa qalu lahu sai suka ce da shi inna ibna akhika ka sani dan uwanka kad sabba alihatana ya zagi allolin mu wa abadinana ya aibanta addinin mu wa safaha ahlamana ya wautar da hankulan mu wa dallala aba'ana kuma din ya batar da iyayen mu ya ce iyayen mu dubatattu ne fa imma an takuffahu anna to ko dai ka kange shi daga barin mu ma'ana ka sa masa linzami ya daina wa imma an tukhalli bainana wa bainahu ko kuma ka kyale mu da shi yaga in zai iya cin riba fa innaka ala mithli ma nahanu alai kai ma Abu Talib kana kan irin abin da muke kansa min khilafihi na saba masa domin bautar mu da kai iri daya ce to za kuma ka daure masa gindi ya dunga zagin allolin mu saboda haka fanakfikahu mu za mu hutar da kai dangane da sha'anin sa indai ka bamu dama za mu hutar da kai mu isan ma dangane da shi fa qalahum Abu Talib sai Abu Talib ya fada musu qaular rafiqan magana wacce take mai raushi waraddahum raddan jamilan yama yadda su mai ruwa kyakkyawa fansarafu anhu sai suka juya daga barin sa to yan uwa a wannan gaba abinda zamu kalla wanda yafi kowa raushin harshe yafi kowa kyakkyawan mu'amala yafi kowa iya wa'azi shine wa shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yanzu gashi an ce ya zagi alloli manzon Allah bai taba fitowa ya kama sunan wani gunki yace ya zage shi bai taba yi ba suka ce ya wauta ya halakar da iyayensu ya wauta da hankulan su manzo Allah kawai ce waye Allah ya ce kaza daidai ne ya ce kaza ba daidai bane to kun ga wannan gabar za ta nuna mana cewa mafhumi na zagi wani kurman baki ne kowa sai fassara shi da yake so me nake nufi da wannan duk abinda zaka zo ka faɗa idan bai yi wa mutum ba to sunan ka mai zagi nan yazo ya zage mu tas ba abinda akai kuma baka zage kowa ba ba kama sunan kowa ba me zage su ka ce kaza ba shi da kyau to da irin wannan gabobin muke nasiha ga ƴan uwanmu musamman ƴan majalisa na jihar Kano da suke kokarin tabbatar da dokan wa'azi wannan babu alheri na sisin kwabo a ciki koda malaman miya tayi zaki miya tayi muni ada tayi dadi yanzu ta kara dadi gaba koda irin wa'annan sun nuna daidai ne to su sani akwai ran da su ma za su raina kansu na farko cewa za a zo a yi dokoki kai mai kira zuwa ga Allah sai mai unguwa ya sa hannu ya yadda sai daga si ya yadda sai DPO ya yadda sai kaza ya yadda kuma iya local government dinka to abin tambayar anan dan Allah wane matsaloli ne suka taso za a yi wannan ya kamata ma a fara sanin matsalolin ai ina ga ya kamata a ce malamai ne suka yi umumi suka samu gwamnati suka ce gaskiya matsalolin malamai yayi yawa matsalolin kila zuwa ga ajin da wa'azi yayi yawa kaga nan gwamnati sai ta ce to a matsayin ku na malamai ku kawo mana shawara shikenan ga matsalar an gani sannan ga solution din amma wani wanda bai da alaka da ilimin addini kusa ko nesa ka zo ka tsuguna ko ku tsuguna ku ce wai wanda za su yi kila zuwa ga addini ko ne za ku nuna musu yadda za su yi to wannan akwai rena addinin Allah na farko dan siyasa yana da right ya zo yayi campaign sa kowace karamar hukuma ya zagi wanda ya ga dama ya zaga ba sai mai unguwa ya bashi lasisi ba ba wai ainihin sai DPO ya yadda ba tunda dan siyasa ne zai zagi wanda ya ga dama ya campaign ya iya amma a ce kai da zaka ce Allah ya ce annabi ya ce sai mai unguwa ya jaraba ka sai daga ce ya yadda sai DPO ya yadda sannan kuma kai musulmi akan ka abin ta kare Kirista ya je ya ce Isa dan Allah ne daidai ne kenan a dokokin Kano Kirista ya zo ya ce a Isa dan Allah ne ba komai zai amma kai da zaka zo ka ce Allah ya ce annabi ya ce a sai an yadda to ya kamata malaman da suke ba wannan abun hadin kai su sake lale wallahi yanzu malaman da suka wafaka ma sisi a Misr asa dokokin wa'azi suna nan suna ta dana sani su ma an hana su wa'azin a halin yanzu kuma ma tambayi da zakai kamar yadda nace wai menene ma ya taso nace wa sai an yi wannan in ce wannan dokokin da akai a lokacin mulkin soja wallahi bai wuce matsala tsakanin kala rawi da malaman Kano ba kawai aka ce an zo an yi wannan domin a dada malaman Kano kala rawi ya takura musu a wancan lokacin ma kuma abin bai tasiri ba to amma wai yanzu sai a zo a kakkabe ta a dawo da ita to dan Allah ka tambaya da suwa ake ma tukuna dan shi a dai ba wanda ya sai ya sa masa linzami dan mu a gumi Asia sun fi karfin gwamnati an sa dokan hana goyo tun abin da zafi ba wanda ya hana su goyo an hana a wuce karfe shi da dan shi a zai wuce gaban sojoji da yan sanda da goyo wajen karfe ta ba wanda ya sai masa komai ashe kaga in ma an kafa wannan dokai dan shi a ba ta shafe shi ba sannan wayancan da ake tsoro din su kuma waye mai masallaci kowa ya san Qur'ani da hadisin su bindiga ce daban idan ruwan su da wani abin da ya shafi waye wani maganan wa'azi ba sa wa'azi su kowa ya san matakin su ashe kenan ni da kai ake nufi to ya kamata wayannan ƴan uwanmu musulmi ƴan majalisar su yi ma kansu qiyamul layli wallahi a siyasance sai sun bata siyasa su a wannan tsarin domin duk lokacin da aka tashi kamfe aka sai an yi shekaru aru aru ba wanda ya samu addinin musulunci takunkumi sai su Allah abun Allah wadai ne a wajen su duk wanda suka wuce sun wuce ba wanda yi wannan abin kuma abin sha'awa wallahi zaka ga cewa katsina ta dauko da za ta yi wannan abin kuma abin da zai baka haushi idan kalli bidiyo kasar din wasu malaman Kano ne su suka je su kitsa wannan abin a katsina sai da ƴan majalisa su gama komai gabna yaga abin ba zai ba shi ma yi hakuri bari kenan yanzu a ce Kano ita ce tilo jaha mai addinin musulunci ita kadai ce mai malamai kuma wace matsala ce ta so da za a yi wannan abin yau da a ce ga matsalar ta taso to shi ma sai a bar abin a hannun malamai a ce to ku a matsayin ku na malamai ku je ku tattauna me ya mafita to amma ba matsala ta sai sun kwabo ba wanda ya isa ya ce ma ga matsalar ta taso in ma so ake a yi wannan saboda a toshe bakunan malamai saboda kila kada wani dan takara ya zo wanda ba a sha'awarsa malamai suna ganin ba mutumin kirki bane ba ana tsoron su zo su yi kamfe ko su yi how members ba mutumin kirki bane to mulki na Allah ne wallahi a iya zuwa in ma dokar ta yi tasirin a yanzu an daure ma waligin dai an sa malamai doka kar su zo su yi wani ba mutumin kirki bane za a daure ka za a yi mata ra Allah sai hana ya ci zaben sai me kuma to saboda haka muna wasu malaman kamar na faɗa ƴan miya ta yi daɗi su yi a hankali wallahi su kansu ba su da maslaha wanda gasi yan uwa ya kira ni yake faɗa min ɗaya daga cikin malamai wanda suke ahlus sunna da ya goyi bayan wannan yace idan ka ga zagin da matasa suke masa a Facebook yace za ka tausaya masa zagi na cin mutunci kuma dokokin nan abin sha'awa duk wani lauya wanda ya san abin da ke ya faɗa cewa sun ma ta karɓi constitution ai a ka'idar dokar Najeriya ma duk wata doka ta jiha idan ta yi aron gaba da constitution dole ta kwanta dama constitution shi ya ce ka je ka yi addinin da kake so ka kira wanda kake so zuwa ga addininka amma kar ka tada hankali kada ka yi rigima kar ka yi duk abin da yake nufin na zubar da jini ko ɓata dukiya to sai dokar jiha ta zo ta ce constitution a'a mu ga namu kuma abin zalunci a ce banda kirista inda gaske ne a ce yanzu duk wani an riga an hana shi mu ga yanda za ku yi da ƴan maulidi in lokacin maulidi ya zo ka ce ka hana malami ya je wata ƙaramar hukumar ya ci ko aljihunsa ya samo kuɗi ka ce sai DPO ya sa masa hannu ba zai yiwu ba ta saboda haka wallahi su muke tausaya mawa wallahi tausayinsu muke kujeran mulki kujeran aski ce wasu ne a kai sun tafi sun zama abin tausayi kai ma ƙarshe mutum ya zo ya faɗuwar baƙar tasa kowaye shi addini nan Allah ne ya fi Allah ya fi kishin addini sa kan duk wani abu da zaka gani kuma wallahi duk wasu rigingimu na ƙasashen Larabawa ka tabbatar da cewa irin wannan takurawa ta haifar da shi domin duk lokacin da kai dan adam bango ka kure shi dole ya juyo kuma shi ma ne mafita yau da a ce ga matsala in ta taso ai mu kanmu ba mu goyi bayan a ce wa'azi zamo ta ci barkatai ba ba mu goyi bayan wannan ba ya kamata abin ya zamo akwai cancanta to amma ya zamo aikin malamai ne ba aikin gama garin mutane ba yanzu da za ka zo a matsayinka na kawai wanda ka zamo alaramma mahaddacin Qur'ani gangaram amma baka takarda ko ta primary sai ka zo kana kamfe kana ta zabe ka gwamnatin Kano sai a ce kwaya ka sha ko ka haukace da wani ilimin zaka tafiyar da jihar baka da ilimin zamani ko gaga kawai da ka da sai Qur'ani zaka zo ka shagoranci mutane ko kuma ka zo gangaren mahaddisi ka shafari ka shafari ka ce to a baka wuka kai ma ka zama likita mai fida kai da ka fede bakin Qur'ani me dan adam zaka iya fede shi ba za a iya baka haɗin kai ba to ashe ya kamata a ce matsalar malamai ta zama a hannun malamai na farko a bari sai matsalar ta taso in ta taso kuma sai a kira malamai kuma a fito warewa ke ba zaɓa za a yi ba ba wanda inda baki ya karkata nan yawo zai zuba ba a gayyato wanda za su faɗi abubuwa Allah ya kafu na filahi lau mutala'in wannan shi ne abin da ya kamata a yi saboda haka muna ba su shawara ƴan uwanmu ne su muna san su da alkhairi wannan hanyar wallahi ba mai bullewa ba ce za su bar baya da kura in abin bai zama sharri a yanzu ba to ko ba daɗe ko ba jima zai iya zama domin duk lokacin da abin ya zama doka makiyin abin in yazo nan gaba zai yi amfani da wannan dokar da cuta wanda yake so ya cuta ka kaddara yanzu a ce da gwamna da ƴan majalisa duk alarmomi ne masu darasu malaman ilimi malaman kaza to in dai abin ya zama doka wasu za su iya zuwa baya su dabba kawannan ga wanda suka so to shi yasa muna karfafa gwiwa ga likitoci abinnan lauyoyi musulmi da suka nan za su dauki mataki wallahi muna goya musu baya don ba alheri a cikin wannan ba jihar da ake wannan a dukkan Najeriya sai Kano ake so ai wannan ka tsana mata yin kurata hakura kuma mu ma din ba dalili idan sai wani dalili na siyasa wanda ake so a zo a tabbatar saboda kuma muna musu nasiha su tsorace Allah san addinin Allah yafi karfin su kuma duk wanda yace zai ja da addini wallahi da Allah yake ja kuma wanda ya ja da Allah sai ya buzun sa kowane ne shi misalai suna da yawa irin da Allah wanda Allah ya sa ban kasa muna fata Allah ya shiryar da su Allah ya dawo da tunanin su gane abinda zasu yi ba daidai bane ya zama sun janye dan mu gutare mu tsire tare anan zamu tsaya abinda muke daidai muna fata Allah ya bamu lada abinda muke kuskure muna fata Allah ya yafe mana kuma ya gane mu daidai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yes sir.